Yayin da kotun sauraron karakin zabe ke fa sauraron karar da aka shigar na kalubalantar zaben gwamnatin jihar Taraba, yanzu aka wata sabuwa ta sake kunnowa, inda wasu ɗan takarar gwamnati biyu ke magarzaya babban kotun tarayya suna kalubalantar gwamnatin jihar Aktedare Isiyako bisa zargin cewa ya mika takardun bogi yayin tsayawarsa takara. Waɗanda suka garzaya kotun da suka haɗa ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar Action Alliance wato AA Mr. Faritas Buki da kuma takwaransa na jam'iyyar United Democratic Party UDP Honorable Gambo Usman. To ko me ya zafi waɗannan ɗan takarar ke bagarzawa kotun? Da farko dai ga Mr. Faris Charles Buki.
Mun je court nan saboda akwai abubuwan da muka fahimta daga form da shi dan takaran ya cika ya baiwa INEC. Mun ka fahimta cewa takardun shi musamman ba certificate nashi wanda ya bar, mun ga ya ambata cewa a haife shi sa Teaching Hospital Yola a 1954. So muka duba muka ce a 1954 babu wannan hospital din. A yau ma babu. Sannan kuma muka gan kuma certificate nashi daya yake ce na secondary school kenan. Yana ce ai St. Paul's sa Zaria, yana ce yayi GSS Kufena Zaria. To gaskiya wato akwai alam, akwai forgery kenan, wanda kuma ya saba wa dokan Nigeria, wanda bai kamata ma da ya shiga zaben ba.
Kamar Mr. Charles Buki, shi ma dan takarar gwamnati na UDP Honorable Gambo Usman ya ce fa su fa suna nan daram, sai ma sun ga abin da ya ture wa bozo nadi a wannan shari'ar da suka fara.
Takardu ne wanda muka bincika muka gano na shi gwamna zabebe na mai da kan gado yanzu wato Archdiocese. Mun gano takardun sa akwai wanda almost false ce ƙareyayyaki yayi yawa ciki. Mafi yawan takardu da yayi amfani da shi wajen shiga cikin takaran na buge ne, wanda kusan wannan form da ya cika shi muka cika, kusan duk dan takaran gwamnati a Taraba shi irin wannan takardun ya cika, amma mun gano nashi duk yawanci na buge ne. To ayi kokari a janye shi daga kujerar nan da aka ce ya shiga, a kuma maimaita zabe.
Wannan karar da yana ma zuwa ne yayin da kotun sauraron karakin zaben gwamnati da aka maida Abuja ke ci gaba da zama a karar da takarar gwamnati na babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar Senator Aisha Jumai Alhassan ke ci gaba da zama. To sai dai gwamnan jihar ta bakin kakakinsa Alhaji Hassan Mijin Yawa ya ce fa shi fa ko a gilansa bai razana da wannan karake da ake shigarwa a gaban kotuna ba.
A kodayaushe ake magana siyasa, ka san dole akwai kararraki da sauransu, so babu wani abu razana, kuma abu ne wanda a turanci ake cewa litigation, wanda sai dai mu jira mu saurari me kotu za su iya yi akai. Shi mai girma gwamna abinda ke tafe da shi yanzu shine sama wa mutanen Taraba abubuwan jin daɗi na rayuwa. Sun hawasa zuwa yanzu saninka ne cewa ya dawo da ruwan famfo garin Jalingo an inganta kuma samun wutar lantarki. So muna ganin wannan abubuwan su ne ke gaban gwamna Darius Ishaku a yanzu.
Ba batun kara ba kenan.
Maganar kara kamar yadda na gaya maka shine litigation. Yana nan yana tafiya a kotu, wanda babu abinda zamu ce sai abinda kotu ta zartar.
Kawai yanzu dai an dage sauraron shari'ar ne har zuwa ranar 2 ga watan da zamu shiga watan Yuli. Yayin da kuma a bangare guda aka zura ido a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.